الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو لتافهم بايك سنك آلي واكي نيوا ونساتيزا أكملاش يومنا رانا الخميس هجرة أشرين غوطن زلقيدة 1447 wanda ya dace da 7 ga watan 5 shekara ta 2026 to darasi na 29 a wannan littafi mai albarka mai suna at-turfatu fi an-nahwi zamu tashi shafi na 58 babun nasabi to babe da zai bayani akan abin da ake kira da annasabu a gun malaman nahwu idan an ce annasabu da yi wasinun fataha shine jingina suna zuwa ga wani suna ko kabila ko ga lafazin abu ko ko lafazin wata sana'a ko gari da sauransu to ana kiran sa da annasab idan nasabtas man ila ismin idan zaka raba suna zuwa ga wani suna da ake kira da annasab kaga kenan ana raba suna zuwa ga suna ba suna zuwa ga fi'ili ba ba irin wannan jinginawa ake magana ba anan sai ce fazil fi akhirihi ya an mushaddadatan to sai ka kara ya'un a ƙarshen wannan sunan kuma sai kai mata shadda sai kai mata shadda ka kaulika kamar zancin ka fi zaidin kana son ka jingina zaidu zuwa ga zaidu sai ka ce zaidiyun zaidu abin jinginawa ga zaidu zaidu wanda aka jingina ga wani zaidu mai wakila zaidu din babansa ne ko kakansa ba wai zaidu din shi aka jingina ila nafsihi ba dan ba a jingina abu zuwa ga kansa sai dai a jingina abu zuwa ga waninsa to wannan shine abin da zaka yi wato in ka samu suna sulasi bisa ga irin wannan aun na fa'alu kamar shi zaidun kaga wazanin sa fa'alun to sai ka ce zaidiyun kawai ya'un zaka kara karshe babu wata wahala da zaka yi sai ka bar harufan da yadda suke an gane yawa dalun sai kai mata kasara saboda ta yi munasaba harafin karshe ke saboda yayin munasaba da kusa ga harafin ƙarshe shine ya'un tunda asalin lafazin zaidun kenan wannan ya'un mai shadda kaga ya'un nasabi ake kiranta wa fi muhammadin in ko muhammad ne zaka jingina zuwa ga wani muhammad sai ka ce muhammadiyun wane ba muhammadin kamar yadda can wane bazaidi ne ma'ana wanda aka jingina zuwa ga zaidu ne kuma wannan koda sunansa ba zaidu ba ne koda sunansa ba muhammad ba ne kawai dai akwai wani dalili da ka ga cewa ya cancanta ka jingina shi zuwa ga zaidu din ko ga muhammad din an gane yawa za ka ga yan dariƙa suna wannan sai ka ji sun ce ai mu muhammadawa ne wane muhammadi ne to irin wannan babin ne an gane nasarani to kaga Allah ya kyauta nisba kaga zuwa ga nasara wata qulu fi namiri zaka fada ga annamiru namiru kabila ce an gane suna ne daga cikin sunayen kabilu wanda ana jingina wasu daga cikin malamai zuwa ga namir din banu namir bi kasrin mim ala wazni fa'ilin fa'ilin to irin wannan in zaka yi nisba su shi kuma ya zaka yi to harafin tsakiya zaka canza mai wasai tunda sulasi ne sai ka ce namariyun abin jinginawa zuwa ga namir yawwa shi yasa zaka ga ibnu abdul barri sai ka ce an ce annamariyu duk da suna kuskure su ce annamiri sai su wara mimun kasara to wannan kuskure ne a irin nan malamai sun ce dole a canza mu harafin tsakiya wasali sai a mayar da shi fataha tunda sulasi ne da a ce ya kara ga sulasi to wannan ya halatta ko kai kasara ko kai masa fataha din duk da fatahan shi ne yafi asali kamar tagalibu banu tagalibu sai ka ce at-tagalibiyu kuma ya halatta ka ce at-tagalibiyu tunda shi ya haura ma harufansa sun haura uku ko yasribu al-yasribiyu ko al-yasrabiyu shi ma anan fataha din shi yafi yawa amma in sulasi ne to baka da wata mafita in dai yana kan awon sulasi sannan kuma yana kan awon fa'il ma'ana wasalinsa na tsakiya ainul kalima kenan yana da kasara to sai ka ce namir sai ka ce annamariyu al-hafiz ibnu abdul barri annamariyu ba anname riyo wannan aluga kuskure ne shine yace fataftahu al-mima mimin sai kai mata fataha wata qulu zaka ce fi asa sanda in kana son ka ka jingina wani zuwa ga sanda sai ka ce asawiyun asawiyun abin jinginawa ga sanda wa fi hubla haka ga irin sunan hubla mace mai ciki sai kana son ka jingina wani zuwa gare ta sai ka ce hubuliyun da shi yana da fuskoki banda wannan hubuliyun nisba zuwa ga mace mai ciki kuma ya halatta ka ce wa hubulawiyun hubulawiyun kuma ya halatta ka ce hubulawiyun duk fuskokin nan guda uku shi suna makasuri irin wannan ya halatta ko da ba irin na hubula ba irin su sauda to duk ya halatta ka yi nasabar su zuwa ga waɗannan fuskokin da aka ambata na farko kaga ba abin da aka ƙara bayan shafe alif don dole a shafe ta anan in ba ya unta nasaba ba shi yasa aka ce hubuliyun sai aka yi wa ya lamun kasara saboda ta yi munasaba da ya'un nasabi duk da a farko zaka ga maftuha ce amma a na biyu kaga sai aka mi aka yi ibdalin alif sai ta koma wawun sai aka ce hubula wiyun to wawun din nan kaga daga mi daga alif ce hubula kaga a ƙarshe kajimi alif to ita ta aka bai da wawan anan na uku kuma sai aka yi isbatin ta aka tabbatar da ita kuma aka sake ƙara wawan kuma sai aka ce hubula wiyun to haka irin su sauda da sauransu salma da sauransu duk wannan babin suke in zaka yi nisbar su wata qulu fi qadin haka zaka faɗa ga lafazin qadin alƙali sai ka ce mi qadiyun to wannan nisba nasaba ne an gane yawwa ma'ana wanda ake jinginawa zuwa ga alƙali ba alƙali kenan kuma ya halatta ka ce waqadawiyun waqadawiyun shi na farko za mu ga qadin dama manqusi ne ya kare da yaun sake na ko tunda alqadi ake cewa eh an shafe yaun din ne saboda nan ya ambace shi da na kira shi yasa yace qadin eh faqadi ma anta qadin to dama wannan kaida kamar yadda alhariri ya fade ta a mulha sanan naci cewa suna manqusi in ka shafe ma in ka kawo shi na kira yawa to sai ka shafe yaun din sai ka ce qadin an gane fatan galin ila akhirihi to nan sai zan kaga yaun dai aka kara ta nisba ko sai aka shafe waccan aka ce qadiyun eh to annabi ba qabawiyun to anan kaga abubuwa guda biyu aka yi na farko aka yi kalbin yaun ta ƙarshe qadi sai aka yi kalbin da ta koma alif a ta koma wawun afwan sannan sai aka ƙara yaun nasabi sai koma me qabawiyun eh qabawiyun eh wannan wawun daga ne daga waccan yaun ce wata qulu fi hanifata zaka fada ga hanifa eh kana son ka jingina mutun zuwa ga hanifa sai ka ce hanafiyun eh to shi kuma kaida nan na cewa in suna muannas ne kuma zaka yi nisbar sa to sai ka shafe ta uttanis sai ka shafe ta unta uttanis sai ka hada harafin da ke gabanin ta da yaun nasabi kamar yadda aka yi anan kaga aka ce hana fiyun kamar yadda za a ce makkatu makkiyun madinatu sai a ce almada eh albasaratu sai a ce albasari alkufatu sai a ce ila akhirihi to shi kaidan nisba ga suna wanda yake ya kare da ta utanis dole ne a shafe ta in an shafe ta to sannan sai a kawo yaun nasabi sai a hada eh wannan wajibi ne an gane ba za a ce hanifatiyun ba eh ba za a fada haka ba wa fi juhaina haka in za a jingina mutum zuwa ga kabilar juhaina ita ma sunan kabila ce eh kaga shi ma ya kare da ta'u to shi ma sai a ce juhainiyun shi ma dai sai a shafe ta'u din eh shine kawai zaka yi sai ka kara ya'un nasabi wa fi hamra'a to wanda shi kuma yake da hamza mamduda fa can mun yi mai hamza makasura ko bula ko yawa an kawo fuskokin sa guda uku da yanda ake shafe alif ko da inda kuma ake kalbin alif din zuwa wawu da inda za a tabbatar da alif din kuma sai a ƙara wawu to wannan shi kuma hamza tashi mamduda ce kamar hamra'u to shi kuma suka ce ka'ida sa shine a ce hamrawiyun ham wiyun ita hamza din sai ai kalbin ta zuwa wawu a gane eh sai a ce hamra wiyun ba za a ce hamra iyun ba duk da wasu daga cikin malaman larabci sun halatta wannan cewa a tabbatar da hamza din sai a ce hamra iyun eh duk da bai kawo shi anan ba amma dai malamai na ambata cewa sai a bar hamza din kawai sai a kara duk da bai da yawa wanga shi ya fi yawa da ya kawo wala Allah shi yasa ya zabe shi kuma sai ya kawo da kai akan wani yau akan saura to haka tsarin yake to shine tsari ko dai ka samu suna sulasi da yazo bisa ga wazanin fa'alu to shi baka da wata wahala eh kawai ka kara ya'un nasabi eh ko kuma suna ne ka samu ba sulasi bane amma kuma bai kare da ya ta'un ba bai kare da ya'un ba bai kare da hamza ba kowace iri bai kare da ta'u ta hadisi ba to shi ma kawai ya'un nasabi dai zaka kara irin su muhammadiyyun da da ya ambata ko yawa to kaga shi rubai ne sai kace kai muhammadiyyu to haka wanda yazo bisa ga awan fa'il da shi kuma abinda zaka yi abibi zaka yi harafin tsakiya ka canza wasalinsa zuwa fataha sai ka kara ya'un nasabi fa'ilu sai kace mi namiru sai kace namariyun kamar du'il addu'ali shi yasa kake ji ana cewa abul aswadi du'a eh inda wasu na cewa addu'u du'uli to kuskure ne addu'ali shine daidai to sai ba kasuri to shi ma gashi nan fuskokinsa guda uku sai manqusi shi ma an faɗi fuskokinsa guda biyu sai wanda ya kare da ta'un ta ta'anis to shi kawai baka da wata mafita sai ka shafe ta eh sai shi wannan da ya kare da hamza mamduda to shi kara da fuska guda biyu eh ko dai kai kalbin hamza din zuwa wawun ko kuma ka barta alal asal kawai hamra amra'i to haka irin sunaye waɗanda ba na larabci ba to bisa ga wannan ka'idodin su ma zaka ne zaka auna su argungu tana wane babi eh tana wane layi eh to ita ina za ya za a auna ta eh tana wane babi cikin abin da ya ambata tana wane layi argungu tana wane babi to yanzu a matsayinka dan gari yanzu ka je wani wuri kana son ka jingina kanka to in baka sani ba ya zaka yi na'am a ya haura sulasi wane na ƙarshe eh na ƙarshe to na ƙarshe ai yana da ta'un argungu akwai ta'un ƙarshe eh ba yawa ake kallo yana da ta'un inda yana da ta'un kaga sai mu share ta eh eh to shi argungu yana da hamza mamduda kaga bai wannan layin ke na biyu to sai a ce mi na biyu babin namiru a kalli namiru fa fa'ilu argungu muhammad to sai a ce mi kenan in za a ne su ba argungu sai a ce yaya eh ka ji hoyar da suna argungu sai a ce mi eh isuwa to ina an ka samu ya wawun wawun min maza Arugun giyun yayi yayi ko akwai yara eh na'am sai a ce me arubun giyu yayi dadi al arubun giyu kenan za a ce al arubun giyu yayi to akwai wata fuska banda wannan ko ita dai ce al arugungi wanda kun ka bada akwai wata fuska ita dai ce eh to an kara wawun ita wawun ita kuma me yasa aka kara ta to a dai kara nazari zuwa wani sati an dawo sai a tattauna kai shi in wannan da an hakawo ya karkuto akwai ziyada in babu shikenan eh akwai kuma sai a sani dai yana da kyau a matsayinka na dan gari ka san yadda zaka nasabta kanka zuwa garinka ko komi ko kabilarka na'am al-gusawi gusau yahu al-gusawi gusau akwai wawun shi yahu ka'ida al-fullati shi ma yahu al-kanawi shi ma yayi al-hausawi al-kabawi al-kabawi to shi kuma an samu wawun me yasa al-kabawi tunda ai asalin sunan kabi na'am ai daga kabi ne shine sunan garin shi asalin sunan turawa da suka zo sai suka mai sai kabi amma kabi yake kabi sai a ce al-kabawi nisba din daidai take to amma wawun muke tambaya me ya kawo ta saboda bai kai salasi ba shi a dalili kabi harufa nawa ne biyu to kaga dole sai mun asalin kuma suna harufa nawa ne to shi yasa kaga akwai dalili kaga akwai dalili da kara wawo Kano kace me Kano to ai akwai wawon ga Kano akwai wawon ga Kano ai shi ba matsala akwai wawon to kaga ko gane su ba za ta maimaitu to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi